Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashim kuma tare da Bawai kuma kirar da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. A yau ranar Laraba 9 ga watan Maris na shekarar 2022. Cikin shirin zamu ji a daidai lokacin da ƴan bindiga ke ci gaba da addabar wasu jihohi da ke arewacin Najeriya. A wasu yankunan jihar Taraba kuwa ana ci gaba da fuskantar rikicin kabilanci. Sai kuma shirin ciwon yamaci wanda Aisha Ma'az ta shirya kuma za ta gabatar. Daga nan zamu kawo muku muhimman kanin jaridun kasar Kamaru. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Fararen hula a wasu yankunan Ukraine da sojojin Russia suka kaiwa kawanya sun samu damar ficewa a jiya Talata suna tsirewa a cikin motocin safa ko kuma da kafa a cikin wata tsagaita wuta ta wucin gadi. A wani misali, mutane na barin birnin Sumy dake gabashin kasar sa'o'i kadan kafin wani halin da jiragen saman Russia suka kai akan wani titi da ya kashe fararen hula akalla 21 a cewar hukumomin kasar. An ga mutane na barin garin Irpin dake kusa da Kyiv babban birnin kasar Ukraine. Ma'aikatar tsaron Russia ta faɗa cewa za a samar da ƙarin hanyoyin kwashe mutane daga garuruwan Chernihiv da Kharkiv da kuma Mariupol. A jiya Talata, ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba ya zargi Russia da yin garkuwa da mutane 300,000 a Mariupol, birni mai kimanin mutane 430,000, da kuma hana shigar da kayayyakin jin kai. A hali da ake ji kuma, shugaban Amurka Joe Biden ya sanar a jiya Talata cewa zai sake daukar wani mataki da zai yi mummunan lahani ga yakin da Putin ke yi a daidai lokacin da sojojin Russia karkashin jagorancin shugaba Vladimir Putin ke ci gaba da kai farmaki akan Ukraine. Wannan wani mataki ne da muke dauka don kara bakin ciki ga Putin, inji Biden. Sai dai za a kuma samu wani mummunan sakamako a nan Amurka. Tuni farashin mai yayi tashin gurin zabi zuwa sama da dala 4 galan guda, farashi mafi tsada da aka gani a Amurka tun cikin shekarar 2008. Sakadariyar jarida a fadar White House Jen Psaki ta ce za a iya dora alhakin wannan tsadar ma akan mutum daya. Ta ce Amurkawa na biyan farashin mai mai tsada wurin sayan mai ne saboda ayyukan shugaba Putin. Ta ce wannan tsada ce ta Putin, amma ba tsadar da takunkuman Amurka ta haddasa ba. Amma dai dan majalisar wakilai na Republican daga jihar California Kevin McCarthy ya yi sukan lamiri ga Biden saboda rashin karfafa kara yawan samar da mai a nan Amurka. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a Pakistan sun faɗa a jiya Talata cewa an kashe akalla jami'an tsaro 5, kana kimanin wasu 30 sun jikata a lokacin da wani ɗan harin ƙunar bakin wake ya tarwatsa kansa a kusa da wani babban ayarin gwamnati a lardin Balochistan da ke kudu maso yammacin ƙasar. Ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai mummunan harin na jiya Talata a garin Sibi. Harin ƙunar bakin wake na 2 da ƙungiyar ta'addancin ta kai a cikin ƙasa da makonni 2. Mahari ya tada abubuwar fashewar ne a kan hanyar Sibi mintoci kalilan bayan da ayarin shugaban Pakistan Arif Alvi ya shige wurin, a cewar jami'an tsaron yankin. Sai dai ba iya gano wanan da dan ba ko shugaban kasar ne aka auna a wannan harin. Shugaba Alvi yana kan hanyarsa ce ta dawowa daga wurin wani bukin gargajiya na shekara a wani fili da ke yankin, inda ya jawabi ga al'umman kasar baki daya ta talabijin, inda ya magana game da karuwar hare-haren ta'addanci a Balochistan da sauran wurare a Pakistan. Muna sanya cewa akwai muggan makamai da suka shiga hannun 'yan ta'adda biyu bayan janyewar sojojin Amurka daga Afghanistan, shugaban kasar yana faɗa a cikin jawabinsa ba tare da wani ƙarin bayani ba. A hali da ake ji kuma rundunar sojojin Pakistan ta ce a jiya Talata dakarunta sun kai farmaki akan wata mabuyar 'yan ta'addan a gundumar Turbat ta Balochistan, sa'annan kuma wani kazamar musayar wuta da aka yi ya kashe 'yan ta'addan guda 7, ciki har da wasu manyan kwamandojinsu guda 2. Haka zalika farmakin ya yi sanadiyar kwace tarin makamai da albarusai, in ji rundunar.
To nan jama'a kadan zamu ga muku sauran labaran duniya kafin nan zamu leka Najeriya, inda ake ci gaba da fama da rikicin kabilanci a wasu sassan jihar Taraba, inda a baya-bayan nan aka kai garsa mutane 7 a yankin Dodamisa dake karamar hukumar Danga. Ga wakilin mu Lado Salisu Garba da ƙarin bayani.
bayan matsalar rashin tsaro da Najeriya ke fama da ita musamman abin da ya shafi garkuwa da mutane domin neman kudin fansa da kuma yan fashin daji to sai dai wani matsalar kuwa dake ciwa al'umman jihar Taraba towa kwarya shine rikicin kabilanci
lamarin da ya faru a baya-bayan nan ma shine rikicin kabilancin da ya barke tsakanin kabilu Fulani mazauna yankin Dodamisa dake karamar hukumar Donga a jihar Taraba da kuma kabilu Tibaye mazauna wannan yankin lamarin da ya janyo aka rasa rai bakwai
wani matashi wanda lamarin ya auku a idansa yayi mana karin bayani dalla-dalla yayin da muke tattaunawa da shi ta wayan talaho a bisa alƙawarin cewar ba za a ambaci sunansa ba
wannan abin da ya faru da kan ido nan lokacin da abin ya faru shi wannan yaron din ya faru da su kasan randa aka bude kasuwar mu na Donga kenan a cikin kasuwa barkin uku na rana zuwa dosan na asar kenan sai makiyayan da suke cikin kasuwa ana cin kasuwa kowa na fita da gudu kowa na fita da gudu da mashina sai a wajen ne bi kana da marka da shi dami ai an harbi wani dan Fulani ne a can gefen Afuba ba shi din da ake faru to makiyayan sai suke dan yawo da dan makaman su shi dan kidin kuma da ya dan shi da mashin sabo katakar da makamin sai ya harbe shi a kafa ginin da ta zuba karfin shi dan dare sai ya zo ya dauke mashin din ya dauke makamin ya buga shi
ko menene ma manyan wannan yanki na Donga za su ce akan wannan batu duba cewa lamarin ya dade yana kwangaba kon baya wannan rikicin kabilanci a jihar Taraba na shoka shine shugaban karamar kumar Donga a jihar Taraba shi kuwa yayi mana karin haske akan yadda lamarin ya zo musu
sai kun kula muka samu da leader security men wanda akwai wani dan Fulani ta bakin kogi da AK-47 yana kan bishin da shi kuma ya ga bidin ya yawa ta ira ya habi a sama su jira kuma suka harbe shi ya ka same shi da ya saba ka kafa kautar da su ba dan Fulani mata area su da suka waye shi
masu sauraron gargajiya na da rawar da za su taka akan wannan batu duba da cewa matsalar rikicin kabilanci ya dade yana ciwa al'umman jihar Taraba towa a kwarya hakan ta sanya na tuntubi Ciro Mandonga wanda shi kuwa yace
shi da Donga yana iya kokarin sa ya tabbatar cewa al'umman kasar Donga gaba daya kowace irin kabila kai ko kowace irin addinin ka a tabbatar ana zaman lafiya
hakan ta sanya na tuntubi jami'in hurda da jama'a na rundunar yan sandan jihar Taraba wato DSP Usman Abdullahi wanda yace
an samu hare-hare a can wani kawai da kira to Damisa da ke karkashin karamar hukumar Donga Fulani ne suka kawo hari anan kauyen to Damisa kudun kwanakin ka samu rahoton irin wannan hare-haren jifa-jifa wanda su Tibaben tsakanin su Tibaben sannan matsakan Tibabe da Fulani yake ta aukuwa aka samu dai rasirasin rayuka wanda rayuka da aka rasa ya kai mutum bakwai a yanzu haka
irin wannan rikicin kabilancin dai ya dade yana faruwa a jihar Taraba wanda hakan ke jefa al'umman jihar cikin halin kunci da kuma raba da yawa da matsugunan su Lado Salisu M Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya
to a gaida Lado Salisu har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga baba dauke da kashi na biyu na labaran duniya
Jiya Talata shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da haramta shigo da mai da sauran kayayyakin makamashin Russia a matsayin ramuwar gayya ga mamayar Ukraine. Poland ta ce za ta aiki da jiragen yakin ta samfurin MiG-29 da Russia ta kera zuwa wani sansanin Amurka da ke Germans wanda mai yiwuwa matukan jiragen Ukraine za su yi amfani da su. A cikin wani sakon Twitter a jiya Talata, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya gode wa Biden saboda matakin da ya dauka da lahanta yakin Putin tare da dakatar da makamashin Russia shiga Amurka. Zelensky ya samu jinjinar 'yan majalisar dokokin Burtaniya har da mikewa tsaye wanda ya jawabi na rashin amincewa ta bidiyo. Shugaban na Ukraine ya ambato kalaman jagoran yaki duniya na biyu na Burtaniya Winston Churchill wanda ya ce ya lashe takobi zai yaki har zuwa ƙarshen teku da kuma cikin iska. Yace za mu ci gaba da yakin ceto kasar mu ko ta halin kaka. Biden dai yana aiki tare da kawayensu da Turai wadanda suka fi dogaro da man Russia domin su mayar da shugaban Russia saniyar ware da kuma tattalin arzikin kasar wanda ya dogara kacokam akan fitar da man fetur da iskar gas. Burtaniya ta sanar a jiya Talata cewa za ta daina shigo da mai da albarkatun mai da Russia nan da ƙarshen shekarar 2022. A ƙarshe Hong Kong ta zama wacce ta fi yawan mace-macen COVID-19 a duniya ko da yake barkewar cutar coronavirus ta ƙara muni a cewar masana kiwon lafiya. Duba da yadda yaduwar nau'in Omicron ke ƙara ta'azzara, Hong Kong tana ganin karuwar cutar lamarin da ya kai hukumomi ga kafa tsauraran dokoki da tilasta gwajin coronavirus amma cutar za ta fara raguwa a cewar masana kiwon lafiya Gabriel Wing babban malami ne a tsangayar nazarin kiwon lafiya a jami'ar Hong Kong ya yi karin haske akan wani nazari daga jami'ar yana mai cewa cutar coronavirus ta yi tsanani a makon da ya gabata a wani sakonsa na Twitter Luang ya ce adadin kamuwa da cutar zai rabu kasa da 1000 a kowane wuni kafin karshen watan Afrilu kana zai rabu kasa da 100 a kowane wuni ya zuwa tsakiyar watan Mayu
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Madalla to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan ke wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku izuwa shafin mu na yanar wato za ku iya sauraron mu a shirin wato a tashar mu ta VOA Africa akan mita 22.5 kuma kodai yaushe za ku izuwa shafin mu na yanar gizo domin sauraron wannan shirin yanzu a nan Washington DC agogonmu na cewa karfe wato karfe 2:14 na dare yanzu kuma sai shirin mu na gaba
Assalamu alaikum mai sauraro barka da wannan hanti kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azzu a cikin shirin ciwon yammace duk fadin duniya a jiya aka yi bikin ranar mata ta duniya ranar da majalisar dinkin duniya take e domin bibiyar al'amuran da take ciwo mata tuwo a ƙurya da kuma jinjinawa namijin kokarin da wasu matan suke yi a fannonin rayuwa daban-daban kowace shekara ana yi wa ranar take kuma taken ranar ta bana ita ce kawar da san kai wanda yazo daidai da bukatun matan Najeriya na gwagwarmayar neman basu wani kaso mai tsoka a fannonin siyasa da mulkin kasa wannan shine akalar shirin ciwon yammace a yau inda muka tattauna da wasu mata waɗanda zan baiwa dama su gabatar da kansu ai sauraro lafiya. To bari mu fara da ke
sunana barista Hassana Ayuba Muriga Tula
ke kuma
Hanani Isa ni RKBC under Zuru local government sannan na karanta biology na fara harkan taimako tun kammala secondary school ina zuwa farkon shigan university
sannan
sunana Ayuba Ahmed ko ina aiki da kungiyoyi da suke ilmantar da mata a kan yancin su kuma suna taimakawa mata idan an ci zalin su ko an ci zarafin su kuma hajjin su
da kuma
sunana Sa'idu Sa'ad lawyer ce ni musamman ma a fannin fafutukar kare haƙƙin bil'adama kuma na tsinci kaina a gwagwarmayar siyasa wannan yunkurin ne na kokarin fafutukar kare haƙƙin bil'adama musamman mata da yara yasa ni tsinci kaina a harka ta siyasa
masha Allah barista Hassana me zaki ce game da takin tabana
a shekarun nan kalma ce wanda ake amfani da ita bana cewa break the bias wato mata ya kamata su ma su cancanta a kusan kowane fanni ya kamata a ce ana yi da mata domin in ka lura da kyau akwai inda zaka je ba a yi da mata ko a majalisa mata ai ba su da yawa maza ne suka fi yawa sun fi mata yawa ya kamata a ce ana jin muryar mata a Najeriya ya kamata a ce kusan kowane ma'aikata in ka shiga ya kamata a ce mata ma suna cikin masu fada aji saboda akwai inda ya kamata mata suka bada shawara shawaran nan zai taimaka kasan gaba daya
malama Hanan a matsayin ki na matashiya menene ya baki sha'awar aikin sa kai
tun dan certificate courses da dan diploma da mataki din nan so nan ne na samu interest dan ni a matsayina na matashiya let me use abinda Allah ya bani because na zauna da ƴan uwan mu mata on various levels naga kalubalen da muke fuskanta iri iri starting from family ma har a tafi ma a duniyar so I felt ya kamata in kawo wani maslaha to sai na fara kadan kadan dai ƴan uwa dai da nan neighbors na dan tallafawa injiniyan korafin ki menene matsalar wani sa'in ma har ya kai wasu matan da ake hana makaranta idan na tafi gidajen muka dan zauna muka tattauna da wani bi in samu yanninta wani bi in samu mahaifiyar zauna mu tattauna sai ke ga cikin ikon Allah kuma an bari yarinya ta ci gaba da makaranta so a haka dai na fara har da naje university na bude initiative to be officially registered kuma alhamdulillah
gare ki malama Hadiba menene makasudin wannan zanga zangar da kuka yi
tun farkon wannan wata mata sun taru a gaban majalisar tarayya a Abuja suna zanga zanga kuma duk wannan zanga zangar abin da yasa muke yin shi dan mu na mowa mata bakin magana a abubuwan da suke faruwa akan al'amuran ƙasa ta Najeriya
gare ki Hajiya
to ba wani abu ne ya fito da mu ba mata tace zancen halin da muka tsinci kanmu bayan gyaran da aka ce ko kuma in ce barnar da aka yi a kundin mulkin Najeriya aka ki karban kukan mu matan Najeriya mun tafi da bukatu guda biyar wanda na farko muka nemi a ce mu ƴan Najeriya matan Najeriya yau idan aure kai mu wata jiha a Najeriya ya zamanto jihar nan ta karbe mu a ɗan jihar nan za mu iya aiki za mu iya takara za mu iya komai wanda ɗan jihar nan zai yi aka ki wannan muka ce idan Allah ya sa aure ya kama ɗan Najeriya da wani ba ɗan ƙasa ba idan Allah ya sa ya zo ƙasar nan shi ma zai zama ɗan Najeriya saboda namiji zai iya auro yanzu ba kuwa ɗan Niger ko ɗan Ghana ya zo ta zama ƙasa amma yau idan Allah ya sa mu ne muka tsinci kanmu akan wannan a cikin wannan hali ba za mu aure amma ba zai zama ɗan Najeriya ba to sai muka ga ai abin ya zama kamar double standard sai kuma muka nemi a ce ɗan Najeriya mace ɗan Najeriya idan mukami ya tashi na ko kwamishinoni ko na ministoci a ce a bamu kashi 30 a cikin abinda ake bayarwa aka ki wannan muka zo muka nemi a ce in aka tashi za a tafi majalisa a fitar wa da mata fanni a cikin majalisa wanda zai zamanto namu ne wurin zaman mu ne inda mu ma za mu je mu kai ko kanmu tunda an san wani abu da ya shafi al'umma kashi kusan 80 daga ciki directly ya shafi mace aka ce nan ma ba za a bamu ba sannan muka zo muka nemi a cikin ma mukamai na party wato political parties a ce a bamu kashi 35 shi ma ba wai kawai a ce woman leader ba amma mu rike mukamai saboda mu shiga aikokar mai siyasa da mu wa'annan abubuwan guda biyar kacal muka tambaya amma aka ce an hana mu aka kalli fuskar ɗan Najeriya iyayen Najeriya wanda suke daukar zafin talaucin Najeriya duk wani abu mara dadi na Najeriya mace ke dauka yaya za a Hajiya Aisha a ce wa'anda za su je su kadu kansu su kawo kansu daraja da mutunta su a ce ba a zama da su ki dubi majalisar Najeriya musamman ta jihajiya ina mata suke
to bari mu fahimce ki
ya za a ce wanda bai san ciwon ka ba yaje a ce zai wata doka saboda ta wanke maka zafin da yake damun ka da ciwon da yake damun ka ni kullun na faɗa abin da yasa Najeriya ba za ta ci gaba ba an ki akai waɗanda suke jin ciwon abin inda za a je a kaddamar da doka da za ta kare musu namiji ba zai iya zuwa ya zauna ya fitar da wasu hanyoyi da za su wanke mini kuka na ba kuma kullun ana faɗa musamman ɗan ku arewa ai ta ce a an kawo ta doka wata ta shafi dokokin mu ba da al'adun mu ba musamman wanda suke shafin mata da yara saboda bamu da murya babu muryan matan ku a cikin majalisar to aka zo aka fidda mu daga cikin wannan tsari sai muka ce to mun gaji da kullun a zo ai abu mu wahala a tafi ba abin mu
kin buƙaci mata su noke a zabe mai zuwa me yasa
to wannan kira da nayi da kausassan murya ba na abu ne ba na ce mata to mu ma 2023 kowa ya zauna a gida tunda in muka fito mu ƙara abinda zamu cikin rana ruwa da ciki da goyo mun ci ba mu ci ba haka zamu fito a zo ai mana kare gari a ce za ai kaza za ai wane ne a kira mu daga duk inda ka san za a fito da mace sai an fito da ita a ce ta zo ta taka rawa ta siyasa saboda an san mu ne masu mutane a hannu mu ne masu grassroots a hannu kuma banda mace babu wanda zai iya shiga gida gida musamman idan irin gidajen mu na arewa mu ne zamu shiga tsakar gida mu shiga falon mace mu shiga ɗakin ta in ta kama tana kitchen tana girki mu je mu tsaida mata ra'ayi ta fito kuma idan muka saka mata wannan ra'ayin ya zauna kenan maza da za su shiga gida yadda muke shiga ba mu ne masu mutane a hannu mu ne masu community a hannu mu ne masu group group zaka ga mace ita ce take da group din masu saka yace masu saida manja duk iya siyasar namiji wallahi Hajiya ba zai iya shiga ɗakin mace a arewa bai ce ya fito da ita ranar zabe ta je ta kada ƙuri'a to idan ban fito ba mun wannan me mutum zai yi shi yasa nace to mu ce mu ma ba za mu yi ba kuma wannan yunkuri da nake son ne ba ma kawai daga Najeriya ba duniya ta ji cewa matan Najeriya sun ce ba za su yi zabe ba to sai abokanan aikin su sun yan majalisar su ji duk inda suka je su ce mai kawai matan Najeriya to lalle goma ku je ku biya musu bukatun su kuma wannan yunkurin zai dada sa mata su gane meye ma damar su a cikin wannan kundin na mulkin Najeriya dan ba ni abu babu ilimin kundin mulkin nan shi yasa duk muke abin da muke ya kamata irin waɗannan abubuwan su sa mutane su hazaka cikin zuciyarsu su fara fara cewa menene ma haƙƙin su a cikin wannan kundin mulki na Najeriya wannan mulkin na Najeriya kundin mulki kawai na maza ne a fa fito ai da mu ana son gyara a Najeriya
malama Habiba waɗansu suna da ra'ayin cewa idan aka baiwa mata dama da yawa zai haifar da matsala
gaskiya ban san dalilin me yasa ake wannan tunanin cewa ware kujera da za a cikin majalisar tarayya da za a ba mata zai kawo matsala ba tunda dai aka fara gwamnatin demokradiya a Najeriya yawanci duk kujerun da ake samu maza ne suke kai to me yasa bai samu matsala ba in dai har za a bincika ai maganan gaskiya tunda dai kasa ce da maza da mata suke zama a cikin kuma an yi bincike an ce mata dai a Najeriya sun kai rabin mazaunan ɗan Najeriya to ai ya kamata mu ma dai muna da wuri don mu samu yi magana ba faɗa matsalolin mu zai kawo haɗin kai sosai a cikin majalisar tarayya kuma an kawo matsaloli na maza da mata za a zauna a tattauna shi yadda ya kamata kamar yanzu wannan bukatun da muka kawo ta a ce da kwai isasshen mata a cikin majalisa tarayya na Najeriya da ba a kai ga haka ba da an zauna an tattauna an duba an gani yadda za a yi
to mai sauraro iya abin da shirin ciwon yamace da wannan makon ya kunsa kenan sai a biyo mu a shiri na gaba idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu yanzu a madadin dukkanin bakin namu da kuma lokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa wani lafiya
to mara lagai da Aisha Mu'azu yanzu kuma lokacin da awal garba zai kama na sharhin jaridan Kamaru
يا don fara shirye namu na wannan mako ne da jaridar da kasar da hudu kamar an gada ta mana cewa ci gaba da ake yi kan farfado da ake na hanyoyin kara kudaden jari a kamfanonin kasar da hudu kamar tun shekarar 2019 da aka fada cikin cutar nan ta coronavirus wanda ta yi wa duniya daurin kalan gwamnati kasar da hudu kamar ta ce yanzu kan ta shirya ta wajen ware waɗansu kaso na musamman domin farfado da kamfanonika a faɗin kasar ta jamhuriyar kamaru
jaridar yanzu kuma ta bayyana mana cewa darakta daren na hukumar ruwan kasar jamhuriyar kamaru kan wata musta Javed Balanga ya yi alkawarin gina waɗansu katafaren bohol-bohol a garuruwa da ke kasar jamhuriyar kamaru domin sauƙaƙa wa al'umma amfani da ruwan sha mai tsafta da suke ayyukan yau da kullum sai kuma jaridar Mutasiyon ta kasar jamhuriyar kamaru an yi ita kuma ta hango mana cewar hukumar zaɓe na kasar jamhuriyar kamaru election kamaru mai zaman kanta ta fara gudanar da ayyukanta na sabunta kuraɗin al'umma a faɗin ƙasar ta kamaru baki ɗaya domin dumfarar zaɓe mai zuwa na gama gari
sai kuma jaridan The Guardian Post ta kasar kamaru an ita kuma ta hango mana cewar ministan kuɗi na kasar kamaru Mr. Louis Paul Matasse ya yi wa masu zuba hannun jari a kasar jamhuriyar kamaru na kasashen duniya alƙawarin yadda za a yi a ci gaba da kare buƙatunsu musamman ma a yayin da yanzu haka gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru take buɗe hannu ga masu buƙatar zuba hannun jarinsu a faɗin kasar baki ɗaya sannan kuma gwamnatin kasar tana ƙoƙarin ta gaya ta ga cewa an buɗe harkokin kasuwanci domin ci gaban kasashen duniya a kasar jamhuriyar kamaru
sai kuma jaridar economy ta kasar kamaru ita kuma ta ce akwai alamar cutar muran tsuntsaye a jihar yammacin kasar jamhuriyar kamaru wanda yanzu haka masu sana'ar kiwon kaji a gonakansu al'amuran zai iya shafar su musamman wajen karyar tattalin arzikinsu za mu kammala shaidari namu na wannan mako ne da jaridar Lushu ita kuma shagube ta yi kan yadda kamfanin sadarwa na kasar jamhuriyar kamaru orange masu zaman kansu suke kara tsawalawa al'umman kasar ta kamaru tsadar yanar gizo-gizo a faɗin kasar baki ɗaya an da ta ce ya cancanta a yanzu haka 'yan kasar kamaru su samu garabasa na amfani da data da suke yi a faɗin kasar baki ɗaya musamman awar garba muryar amurka daga kasar kamaru
Cewa gaida Malam Awal Garba, donon ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice.
To Sarfila a takaice. A jiya Talata shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da haramta shigo da mai da sauran kayayyakin makamashin Rasha a matsayin ramuwar gayya ga mamayar Ukraine. Poland ta ce za ta aiki da jiragen yakinta a samfurin MiG-29 da Rasha ta kera zuwa wani sansanin Amurka da ke Jamus. Wanda mai yiwuwa matukan jiragen Ukraine ne za su yi amfani da su. A cikin wani sakon Twitter a jiya Talata, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya gode wa Biden saboda matakin da ya ɗauka na lahanta yakin Putin tare da dakatar da makamashin Rasha shiga Amurka. An kwashe kimanin mutane 500 daga wani wuri da aman wuta ta tashi a Guatemala tun daga ranar Litinin. Wannan yankin ya fuskanci wani mummuna aman wuta da ta tashi a shekarar 2018. Aman wutar daga dutse ta fara raguwa da misalin karfe 3 na safiya jiya Talata, inji cibiyar nazarin yanayi da abubuwa da suka shafi hakan a cikin wata sanarwa. An bude matsuguni a garin da ke kusa da Escuintla, birni na uku mafi girma a Guatemala, ga mutanen da aka kwashe suke neman mafaka, inji hukumar kai taimako lokacin bala'i ta Guatemala. A ƙarshe, hukumomi a Pakistan sun faɗa a jiya Talata cewa an kashe akalla jami'an tsaro 5 kada kimanin wasu 30 sun jikata a lokacin da wani dan harin kunar bakin wake ya tarwatsa kansa a kusa da wani babban ayyukan gwamnati a lardin Balochistan da ke kudu maso yammacin kasar. Kungiyar ISIS ta dauki alhakin kai mummunan harin na jiya Talata a garin Sidi.
To a gaishe ka masu raro anan makarkashin shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku dosar abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba kuma kiri wanda ya taya ni gabatarwa sai Sulaiman Abu wanda ya bada umari da ma injiniyan mu na yau Mr. Carol Mr. Phil Hashim Golden na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara hada mu assalamu alaikum